A yau ne wata babbar kotun tarayya da ke Lagos a ƙarƙashin mai shari'a Muhammad Idris ta yanke wa Senator kuma tsohon gwamnan jihar Abia Oju Uzo Kalu ɗaurin shekaru 12 a gidan gyara ɗabi'u. An gurfanar da Senator Oju Uzo Kalu ne tare da kamfaninsa Flock Nigeria Limited da kuma Ude Udiogu wanda shine daraktan kula da asusun kuɗaɗen gidan gwamnatin jihar Abia a lokacin da Oju Uzo Kalu ke gwamna a wannan jihar. A cikin tuhume-tuhume 39 da hukumar EFCC ke yi wa waɗanda aka ɗaure ɗin, an zarge su ne da haɗa baki domin karkatar da kuɗi naira biliyan 7.1 mallakar jihar Abia da suka karkatar domin amfaninsu. Lauyan gwamnati mai gabatar da ƙara Rotimi Jacobs ya ce tsohon gwamna ya saba wa sashe na 17 na dokar haramta safarar kuɗi ta shekarar 2004 wacce aka tanadarwa hukunci a sashe na 16 na kundin dokar. Wani abu da tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙwadago na ƙasa Comrade Isa Tijjani ya bayyana ra'ayinsa yana cewa
a gaskiya ɗaure tsohon gwamnan Abia Ugo Kalu ya nuna cewar yanzu fa kiɗa ya canza dole rawa ta canza. Ni a gani na yana ganin an fara samun nasara kenan a wannan yaƙi da cin hanci da rashawa, tunda mutumin nan na ɗaya ne zaɓaɓɓen sanata ne, na biyu kuma ɗan jam'iyyar APC ne. To kaga kenan in dai an ci gaba da haka lalle mutane za su samu ƙarfin gwiwa a kan cewar lalle wannan yaƙi da cin hanci da rashawa na shugaba Muhammadu Buhari ya fara tabbata. Ni dai a gani na koko a wuri na wannan yamin daidai.
Senator Oju Uzo Kalu ya kasance gwamnan jihar Abia daga shekara 1999 ne zuwa shekara 2007. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.